Sai na sura kaura kenti Thank you. Faruku ina ba Bye.